da wadda ta yi daidai da tara ga watan daya miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad, littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasi na 57 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun tattauna game da hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk sanda wani ya ga wani wanda Allah ta'ala ya jarabce shi, ko dai jarabta irin ta duniya ko kuma jarabta irin ta addini, ma'ana jarabta ta duniya kamar rashin lafiya, kamar talauci da sauransu, kamar jarabta ta addini shine kamar saban Allah da makamantan haka. To duk wanda ya ga, wato duk wanda ya ga wani wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da ko dai larura ta jiki ko kuma larura ta aljihu, to yace alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. To Allah ta'ala ba zai jarabce shi ba, Allah zai tsare shi daga wannan ibtila'in da yaga ya fada a wannan sa. To haka duk wanda yayi wannan addu'a lokacin da yaga wani wanda aka jarabce shi a addini, yaga wani dan shaye-shaye ko yaga wani mazinaci ko yaga wani barawo ko yaga wani diddiga mai saban Allah, to ya karanta wannan insha Allah shi ma Allah ba zai jarabce shi da irin wannan ainihin wato ibtila'in ba. Sannan mun tattauna game da champi da kuma yanda ainihin wato musulunci ya haramta ainihin wato yin champi, mafi kyawu a ciki shine alfa'alu, wanda duk mun tattauna game da alfa'alu. To bayan nan mun shiga fasalin da ke magana akan wanda yayi mafarki kuma a mafarkin ya ga abin da baya so. To shine muka ce mafarki ya kasu kashi uku. Akwai mafarki wanda yake wato wata bushara ce daga cikin busharorin da Allah ke yi wa bayinsa na kwarai, wanda ɗaya ne daga cikin yanki 46 na annabta. Wani lokaci Allah ta'ala yakan nuna wasu bayinsa waɗanda suke da kusanci da shi, suke bibiyar addininsa, suke riko da sunnar annabinsa, to yakan nuna musu wasu abubuwa da za su faranta musu rai, wasu abubuwa da za su zamanto wato jin daɗi a rayuwarsu, sai Allah ta'ala ya haska musu a cikin mafarki. Ko kuma mafarkin da yake marar kyau ne, wanda mutum zai ga bai ji daɗin mafarkin ba, abinda ya gani ɗin ya firgita shi, ya tsoratar da shi. Sannan kuma akwai kwashe-kwashe irin na mafarki, adgasu ahlam, wani abu da ba zai yiwu ba, kwakwalwa lafiyayya ba za ta karɓa ba, amma mutum sai ga ya faru a cikin mafarki. Wannan kaga adgasu ahlamin kenan, wannan ba shi da wani hukunci. Shi na farkon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya irin sa mafarki mai kyau, to kada ya ba kowa labari sai waɗanda ya san masoyansa ne, don su taya shi da addu'a da kuma fatan Allah ya tabbatar da abin da ya gani na alkhairi. Idan kuma mutum ya yi mugun mafarki, to shi kuma an ce zai aikata ɗayan abubuwa guda biyar. Na farko zai nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin wannan abin da ainihin wato ya gani, sannan kuma zai ainihin wato yi tofi a hagu, wato ɓangarensa na hagu, sannan kuma ainihin wato zai canza kwanciya, sannan kuma bayan haka kada ya gaya wa kowa. Bayanan abubuwan su ne, duk mutumin da ya yi mugun mafarki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan wato waɗannan abubuwan da aka lissafa su mutum zai yi, kuma insha Allah ta'ala wannan mafarkin koda ba mai daɗi ba ne, ba mai kyau ba ne, ba zai tabbata ba a kansa. Har ma karanta hadithin cewa ar-ru'ya ala rijli da'irin ma lam tu'abbar, shi mafarki matukar ba a fassara shi ba, ba lalle ya zama naka ba, ba lalle ya zama a kanka zai faru ba, yana iya tashi daga kanka ya koma kan wani, amma matukar aka fassara to sai abun ya faru. Da haka kaga kenan neman fassarar mafarkin shi ma wani lokaci ba lalle ya zama alkhairi ba, musamman idan ka samu wani akaran bana wanda ba shi da ilimin abin, to fa ya fassara abin da ya fassara shi zai faru. In mara daɗi ne to sai a saurari lokacin a faruwarsa akan wanda aka fassarawa, kamar yanda Nabi Yusuf ya fassara waɗannan mutane guda biyu da suka shiga kurkuku da su, kuma da aka fassara ɗaya ji mafarkin ba mai daɗi ba ne, ya nemi a canza aka ce ya riga an gama. To da haka wannan shi ma abu ne da ya kamata a la'akari da shi, kuma duk sanda wani ya mafarkin yazo ya ga ma kace alheri ka gani insha Allah in ka san fassara sai ka fassara masa qala al muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ibtuliya bil waswas ga wani fasali wanda a cikin sa zamu ji me ya kamata mutun ya fada kuma me zai aikata wanda aka jarabce shi da waswasi ako wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da larura ta waswasi komai waswasi a tauhidin sa waswasi ibadar sa waswasi komai waswasi so ako wanda ainihin wato sun sabu wannan jarabawa ta waswasi wani in ya fara alwala sai a kira sallah a tada sallah idan da sallah bai riski sallah ba saboda waswasi sai alwala fiye da sau 10 sai yayi sai ya ji kamar bai wanke kaza ba sai yayi sai ya ji kamar wani abu ya fito ya kuma koma ban daki to za ga wani haka zai tai akwai wani da na sani in ya tashi sai wajen sallar sati daya kawai sai ya ce sallar sa ta sati daya akwai matsaloli a ciki ko dai bata cika ba ko tsarkin sa bai ba in yazo ya dinga yin sallah sai ka rasa wace sallah ce yayi zai tai ne kawai sannan akwai wanda shi ma na sani alwala yake yi ba adadi koyaya wani abu kuma ya dan fallasa masa ban daki ba zai yadda ruwa ba ne kawai zai dauka najasa ce to ina ta taba to ina ne bata taba ba nan ma sai a shiga wata rigimar kuma ga su da wato shedan ya riga ya mamaye zuciyar mutum sai duk yanda ka nuna masa hanyar sauki sai ga shi ba haka ya kamata ba amma ya je sai ya kasa nutsuwa akwai wanda aka gaya mun in dai ana so ta yi sallah ta nutsu to sai dai ta bu babu ta sallah amma indai ita kadai ta yi sallah to sallar nan ta ce ba abin da ya fita ya mata da hankali irin lokacin sallah yi saboda indai lokacin sallah yi to lokacin azabtar da ita yayi to amma in mahaifiyarta tana nan kuma tana da tsarki to kawai sai ta buwa bata sallah in ko ba haka ba to sai an samu wani moderator a kusa da ita an gane ko yawa in za ta yi kaza ce a an ga ta dan samu confusion a ce a sallaki daidai ne cigaba da sallaki a haka to haka za ta yi ta ainihin wato sallah akwai wani shi ma da na taba tattaunawa da shi ya ce wayarsa ta taba subuce amma saboda kawai gani yake najasa ta shiga ya ta zuba ya shafa ruwa ne ya goga har sai da ta mutu ta daina yi sannan hankalinsa ya kwanta a gani kawai faduwa ta yi a bandaki shikenan sai yake ganin din najasa ma kamar ta taba ta da haka ya dauki ruwa ya gogoga anan har dai ya gogoga a wani gurin da gaba ɗaya take tashi to za ka ga duk ire-iren waɗannan waswas ne za ka ga wani a sallah wani a tsarki wani a imaninsa da sauransu don haka duk wanda aka jarabce shi da irin wannan waswasin to yau annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala zai ba mu magani da warakar wannan matsala ta waswasi ana abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu yarfa'u inna lil malaki bi qalbi bin adama limma wa lil shaytani limma فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء الصالح ثواب ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروا انا حديث ضعيف امام الترمذي يا فتر دشي ا cikin التفسير حديثي na 2988 امام النسائي ا cikin سنن الكبرى ا cikin التفسير حديثي na 10985 haka abu ya'la shi ma hadithi na 4978 Ibn Hibban a cikin Mawarid na 40 wato hadithin Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa da'afahu al-Albani fi Sunan al-Tirmidhi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisin yana da rauni ya rawaita shi a cikin Sunan al-Tirmidhi haka Ibn Jarir ya rawaita shi a cikin tafsirin sa mujalladi na 3 shafi na 88 daga Ibn Mas'ud mawqufan wato magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud wa sanaduhu sahihun isnadin ta zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud to wato isnadin ya inganta ma'ana magana ce mauqufiya Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa inna lil maliki bi qalbi bin adama limma lalle mu sani cewa mala'ika yana da wani tasiri a cikin zuciyar dan adam suka ce limma shine wato himmatun ko himmatun wa isabatun wa khatirun wa qurbun bibni adam ya kawo fi qalbi, wato shi abinda kalmar limma take nufi shine wato samu da kuma darsuwa da samun kusanci da zuciyar dan adam ta hanyar darsa masa wani abu ko riya masa wani abu, wannan shi ake kira limma. To she dan mala'ika yana da irin wannan tasirin, yana darsawa dan adam wani abu a zuciyarsa saboda kusanci da yake da shi. To haka kuma shedan yana samun irin wannan kusancin da dan adam, shi ma sai ya dinga darsawa dan adam wani abu a cikin zuciyarsa. To sai annabi ayi wato hadithin sai ya ce shi wannan darsawar ta mala'ika da darsawar ta shedan, to ita darsawar mala'ika shine i'adun bil khair, zai dinga alkawarta masa alheri. Shi irin darsawan mala'ika shine darsa mutun yi abu kaza, in kai kaza akwai falala, in kai kaza akwai lada, zaka samu alkhairi. Imaninka shine ma'ana i'adun bil khair, ma'ana shi wa'adi yake yi wa dan adam, ya dinga alkawarta masa ai abu kaza akwai lada, abu kaza zai saka aljanna, abu kaza zai sa Allah ta'ala ya dada kai, abu kaza zai sa Allah ya biya ma bukatunka, in kai istighfari, in kai salatin annabi, in kai karatun alqur'ani, sai mutun a dinga darsa masa, sai kawai ya kama salatin annabi ko ya kama zikiri ko ya dauko alqur'ani yana karantawa ko ya tafi sadar da zumunci wajen wata gaggwansu ko kuma darsawa kenan daga mala'ika. Shi darsawa mutum yin aikin alkhairi yake, wa tasdiqun bil haqq, ya kuma darsawa zuciyar mutum gaskata, wato gaskatawa bil haqqi, al haqqi shine imanun billahi wa malaikati, wato ya darsawa mutum imani da Allah da kuma imani da malaiku, wa raja'u salihi thawabin, kuma ya dinga darsawa mutum fatan samun lada daga kyawawan ayyukan da ya aikata, yana ganin insha Allah sadakar da ya bayar, insha Allah aikin alkhairi iri kaza da, insha Allah masallacin da ya gina, insha Allah alqur'ani da ya siya wani ko littafi ko wani abu mai kama da haka, yana sa ran samun lada akan haka. To wannan shine limma daga mala'ika. In Allah ya ce muke mutum limma, wannan darsawa, wannan waswasin ko abin da yake darsuwa a zuciyar mutum na mala'ika ne, to alkhairi ne insha Allah tun daga farkon sa har karshen sa. Walimmatu shaytan, to shi kuma darsawa irin ta shedan, i'adun bishar, shi kuma alkawarta masa yin aikin sharri, je kai sata, burma masa wuka, yi maka kaza, je ka zama dan kwaya, je kai sama mai safara kwaya, je ka zama kaza, je kai kaza, wannan shine i'adun bishar. Da ya samu nasara, ya samu kusanci da zuciyar dan adam, to in shedan ne shi kuma zai dinga darsa masa i'adun bishar, yi kafirci, yi fasikanci, aikata saban Allah, sai ga mutum yana kamar wanda aka yi masa wani wata allura, sai ga ya je ya afkawa aikin asha, sai ga ya fadawa saban Allah, sai ga ya yi kafirci, sai ga ya yi fasikanci, sai ga ya yi ma'asiya. Wa takdhibun bil haqq, da kuma qaryata al haqq, al haqq anan suka ce shine qaryata shari'a, qaryata addini, qaryata imani, wannan shi ake nufi da takdhibun bil haqq, sai shedan ya dinga rayawa a zuciyar mutum, ya dinga darsa masa qaryata shari'a, ya qaryata wata aya a cikin alqur'ani, ko ya qaryata hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya qaryata addini, ko kuma ya qaryata imani. Wa qunutun min al khair, sannan kuma wato ya yanke masa kauna daga aikata alkhairi, shine qunutun min al khair, ya yanke masa kauna daga aikata alkhairi. Kaga kwata-kwata mutum an cire masa sha'awa da karsashin yin aikin alkhairi, ka rantse da Allah duk wa'azuzzukan da ake yi kunnansa dalma aka duddura a ciki baya ji, ka rantse da Allah duk karatuttukan nan da malamai suke yi, sako da lungu, masallatai da majalis, za ka rantse da Allah kurma ne gaba ɗaya, an yanke masa kaunar yin aikata alkhairi. To shedan ya samu kusanci da shi, kuma ya samu darsa masa irin wannan ainihin wato waswasin da darsawa a cikin zuciya. Fa idza wajadtum limmatal malik, idan kuka fahimci, domin wajadtum ai adraktum, idan kuka riske ko kuka fahimci mutun yaji a ransa wannan limma din wannan darsawa ce ta malaika fahamdullaha ku godewa Allah da kaji irin wannan darsawar na yanzu na tafi masallaci yanzu na barin jinya alwala yanzu kaji ana darsa maka aikin alkhairi ka godewa Allah wannan limma ce ta malaika was'aluhu min fadli ku roki Allah ku godewa Allah kuma ku roki Allah daga falalarsa wa idza wajadtum limmata shaytan in ku kuka fahimci darsawa ce ta shaydan da ka gano cewa wannan abin da ke yawo a zuciyarka wannan waswasin da yake kai kawo ke wato tiritiri da kai a zuciya yana wahal da kai in ka zo sallah in ka zo alwala in ka zo yin aikin alkhairi kullun ka ji zuciyarka tana gaya maka wani abu wanda in ka fassara shi ka san ka fita daga musulunci duk zaka dinga jin irin wannan kawai mutum ya zauna yayi tawo kwashe kwashe ya debo kaza ya debo kaza za ka ga wani ya shiga damuwa wani daga nan yake fara samu ma sai ga kwakwalwar mutum ta fara tafiya saboda ya debo tunaninka in yana fassara ma abin da yake ji a zuciyarsa wani zai zo ya fashe ma da kuka ya ce malam ni fa hankali na ya tashi kaza 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 ina jin kaza ina jin kaza to wannan limma kenan shedan ya samu kofa shedan ya samu wata gaba yayi amfani da wani opportunity da kila kai ba kai wasa ba kai ba ka dauke shi da muhimmanci ba shi kuma yayi amfani da wannan damar ya samu kusanci da zuciyar dan adam ya darsa masa irin waɗannan sharrukan da haka da zar dan adam ya fahimci haka fasta'izu billah hanyoyin da ake bi wajen samun kubuta shine neman tsarin Allah wastaghfiruhu ku kuma ku nemi gafararsa fasta'izu billah ku nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala wastaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah ma'ana maganin wannan shine yawaita isti'aza da yawan istighfari da zarar mutun ya shiga cikin wannan waswasin ya zama cikin abinda masu fiqh malikiya suke kira istankahu shak wa man istankahu shak wanda kokonto ya aure shi kaga in aka ce abu ya auri mutum mana diman wada'iman kullun yana cikin sa to wannan abin da ya kamata shine ya yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan waswasi daga shaitan ne ya yawaita neman gafarar Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga wannan tarko da shaitan ya yi masa mafhum hadithin da ya ba shi da inganci marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ce ya inganta zuwa ga abdullahi دم مسعود وقال له عثمان ابن ابي العاص صحابي عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه يتي والنبي صلى الله عليه وسلم قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي يا مايكن الله شيطان يا هناني سكت شيطان يا هناني سكيوا يا هناني كتابوس ya yi ƙoƙarin kutsawa ya shiga tsakanin sallata da karatuna sai ya hargitsa min sallah yazo ya sa in yi rafkanuwa in manta raka'a nawa ne ko in manta nayi ruku'u ko ban ba ko nayi sujada ko ban ba nayi tasbihi ko ban yi ba sannan ya cakuɗa min karatuna sai in zo in ji karatun duk ya rikice ko ya dakatar da ni ya tsaida ni shine hala baini wa baina salati wa qira'ati ai mana ne ya hana ni sallah in yi sallah ta lami lafiya ya hana ni in yi karatu na babu wani rikici a ciki shi ma shaidan ya ma'aikin Allah ya shiga tsakiya ya hana ni in yi karatu al manzo Allah ce zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab manzo Allah ce shaidan ne sunan sa khinzab cikin iyalan shaytan akwai wani mai suna khinzab shi sallah kawai wakilin shaidan ne a sallah kai cire da wannan wakilci ko khinzab kenan yawa shi kawai masallatai da masallata shi kuma assignment ɗinsa kenan a nan aka ba shi appointment ya hargitsa wa mutane sallah ya hargitsa kuma ka san shi da zarar sallah ta rikice ka kasa gyara ta ka zama customer kinzab ka san wani da ta rikice sai ce sai ya sallama wai yana ganin kamar ya sako sabuwa shi ne bai san cewa kinzab ne ya sa shi a gaba ba da aka sai mutum yana yi sai wai yayi sujada biyu yayi ko ɗaya yayi shi yasa shi wato zai iya tuna maka wani abu ya kwashe ka dan ya batar da kai shi yasa suka ce wato da ka shiga sallah zaka iya tuna abin da ya faru shekara 10 zaka iya tuna wata ajiya da ka manta ka rasa inda ka ajiye ta dan kar ka samu cikakken lada zai tuna ma shi yasa wani yazo ya ce an bashi ajiya, hankalin sa a tashi kuma ya rasa yanda zai ganta. Sai malamin ya ce je kai sallah raka'a biyu. Yayi raka'a daya ya shiga ta biyu sai ya tuno inda ya ajiya ba. Sai yazo yana murna ya ce a kar makalla an dace, ai ina cikin yin sallah na shiga raka'a. Yace ai na san da ya baka ka samu ladan raka'a guda biyu nan gare ya tuna ma inda ka ajiya ba. Shi yasa da an shiga sallah sai ga mutun gaba wani fa ba dan liman yake bi ba, wallahi bai san inda yake tafiya ba. Albarkacin liman kawai shi da yaga an yi ruku'u an dago daga ruku'u raka'a nawa ake shi da liman yake bi. Shi yasa ake son liman ya zama da tsatse. An fahimta, in liman ya zama yana da rudadde dama yawancin mamu su ma a cikin te su ma a rude suke, to akalla direban ya zama shi a natsa yake. Tun ina gaya ma da yawa akwai wanda sun zo sun kabbarta sallah amma liman kawai abin da ya yi, in ya yi rafkanuwa ma ba sa gane, in ka ji tasbihi ba su suka yi ba. Sai bayan ya yi da sallah ya ce wai an yi tasbihi, wai me ya faru ne a sallah? Shi ma bai san me ya faru. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya Uthman ibn Abi al-As ya ce wannan cikin zuriyar shaidan, cikin mutanen shaidan akwai wani da ake kiransa khinzab. Fa idza ahsastahu, da kaji alamunsa, da kaji alamunsa, fata'awwad billah, manzo Allah ya ce ka nemi tsarin Allah, watful an yasarika thalathan, kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka tofa a hagunka sau uku. To shin zaka fada ne ko kuma a zuci zaka yi ko kuma ya zai a cikin sallar? Karka ba wai sai an idar da sallah ba, to ai a cikin sallah ka fara tunanin kaman ya fara kawo ma ziyara, to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuma kaga an tabbatar mana da cewa ta hagu yake zuwa kenan, saboda ai zuciyar dan adam tana bangaren hagu, da hakan ya tashi zuwa ta bangaren hagu yake zuwa. To shi sai an kai a'udhiya ka tofa, baya biyon wata dama ta bangaren hagu zai zo, da hakan kai a'udhu billahi ka tofa a wajen hagu, to ka kore shi. To in ka kore shi kuma sai ka ji mutun ya da cikin nutsuwa ya ci gaba da sallah. An gane ko? Amma akwai wanda ba khinzab bane, kawai rayuwa ce. Yawwa, gane bambancin tsakanin guda biyu. An gane ko? Yawwa. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin As-Salam, hadithi na 2203, Imam Ahmad a mujalladin sa na 4, shafi na 216. Wa shaka ilayhi sahabatu anna ahadahum yajidu fi nafsi ka an yakuna humamatan ahabbu ilayhi min an yatakallama bi, fa qala Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa. Wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan abin da yake ji a cikin zuciyarsa, wato ya kone kurmus ya zama toka, shi ya fi soyuwa a gare shi sama da ya furta wannan abin da yake ji zuciyarsa tana raya masa. Girman abin da yanda yake, wato a ce an kone shi ya babbake ya zama toka, wannan shi ya fi soyuwa a wajensa sama da ya furta abin da yake tarsuwa, yake raya masa, yake mawaswasi a cikin zuciya. Yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan korafin, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar, Allahu akbar. Manzo Allah yayi murna yayi kabbara sau biyu, yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa, yace godiya ta tabbata ga Allah da ya maida kaidin sa zuwa ga waswasi. Ai baka yadda ba, tunda gashi kana jin ka furta ma, ai so yayi ka furta da abun ya tsaya iya waswasi. Alhamdulillah, makirci wato gadar zare ya shirya, sai kuma abin ya bige a waswasi. Shi ko waswasi ai ba gaske bane. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ai wannan abin da ka kasa furta, kana ganin ka furta shi kai, kai kam nauyin abin da ke cikin shedan ya raya ma a zuciyarka, kana ganin gara ka kone ka zama gawayi da ka furta shi, ce wannan alama ce ta akwai imanin, so yake dan jefa maka shakka da waswasi game da imaninka. To tunda har ka kasa furtawa, to wannan mun gode wa Allah da abin ya tsaya iya waswasi. An gane ko? Yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa. Shi yasa kaga qula'uzan nan suna da tasiri sosai, musamman qula'uzu bi rabbin nas. Allah ta'ala ce ka nemi tsarin Allah, qul a'udhu bi rabbin nas, kace ina neman tsarin Allah ubangijin mutane, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, abin bautawar mutane. Sai Allah ya ce da me zaka nemi tsari? Sai ce min sharril waswasil khannas, daga sharrin mai jefa waswasi kuma ya loke, ba za ka ganshi ba. Shine al khannas, mai buya, ba a ganin sa. Shi dama inda yake so ya samu, sansanin da yake so ya zuciya dan adam yake so. Kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam. Dama Allah ya bashi sulta yana iya zagayawa a jikin dan adam kamar yanda jini yake zagayawa a jikin dan adam. To gurin da ya fi damuwa da shi zuciya ce. To sai ka dinga karanta min sharrul waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Shine wanda yake jefa waswasi a cikin kirazan mutane. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Kuma karka dauka iya mutane kawai yake yi wa wannan waswasin, hadda aljanu. Tunda aljanun su ma akwai na kirki, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna taraika qidada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Suka ce a cikin mu akwai salihai, akwai masu zuwa majalisin karatu, akwai masu azumin litinin da alhamis, akwai muhaddata alqur'ani. To su ma ba su kubuta ba daga sharrinsa. Musulmin cikinsu su ma ba su kubuta ba, yanda yake wahal da ɗan adam. To haka ai dama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ai mu biyu ne dama sakalain din. Da haka target ɗinsa guda biyu ne. Garga yanda ake muke fama da shi ɗin nan, haka su ma suke fama da shi. To shi yasa wanda ya san makircinsa da sharrinsa sai yake ba mu maganin yanda za mu kubuta daga sharrinsa. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad mujalladi na 1 shafi na 200 da shafi na 235, Imam Abu Dawud a cikin Al-Adab hadithi na 5112, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Sannan Sheikh Ahmad Shakir da ya yi tahqiqin Musnad ya inganta wannan hadithi. Wa arshada man buliya bi shay'in min waswasati at-tasalsul fil fa'ilina idha qila la. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da duk wanda Allah ya jarabce shi ko aka jarabce shi da wani abu na waswasi, wato at-tasalsul sequence wayable, shi suke kira da at-tasalsul. Wato irin wannan waswasi tasalsul shine waye halice ni Allah, a waye halici, waye haife ni, kila fara daga iyaye, to su kuma can har a koma. Ma'ana tun kana wata irin tambaya ce wadda babu ba ta da ƙarshe. Waye kaza kaza, to kawa zai kaza har aje kan Allah, to shi kuma waye wa Allah kaza, shine ainihin wato waswasat tasalsul. Zaka ji wani lokaci zuciyar dan adam yana gaya maka cewa yana jin irin wannan, waye kaza, to shi kuma waye kaza, shi kuma waye kaza, shi kuma waye kaza, ba har aje kan Allah. To kuma aka tsallake wajen kan Allah, kaga kuma al'amarin shi yake kira da al waswasat tasalsul. Zai gaya mana inda yake insha Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ga duk wanda aka jarabce shi da irin wannan waswasin, wanda yake ba mai tsayawa ba, fil fa'ilina, ga waɗanda suke aikata irinsa. Idza qila lahu hadha Allahu khalaqal khalqa, sai ka jance wannan ubangijin shine ya halicci halitta. Fa man khalaqa Allah, to shi Allah waye halicce shi? To da kaji irin wannan an ya kara, manzo Allah ya shiryar da mu mu karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Da kaji irin wannan shedan yama wannan, kawai ga aya da za ka karanta. Huwal awwal, falaysa qablaka shay'un kenan, wal akhiru falaysa ba'daka shay'un, wal zahiru falaysa fawqaka shay'un, wal batinu falaysa dunaka shay'. Kenan kawai sai ka gama da shi. Da yaji ka karanta wannan, to ya san ka gano shi, ka harbo jirgin sa. Allah ta'ala ya kubutar da kai, huwal awwalu, shine na farkon da bashi da farko, da haka magana waye halice shi babu ita. Wal akhiru shine na karshe da babu wato karshen sa. والظاهر شيني مبيني فليس فوقك شيء باب وانا ابو سمن الله والباطن شيني بويي فليس دونك شيء. To da haka wannan in ka karanta shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a karanta ga duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan ibtila'in, na waswasi irin waye kaza shi kuma waye kaza shi kuma waye kaza a zo wajen Allah shi ma a ce to Allah kaza to shi kuma waye halice shi to da kaji irin wannan sai ka karanta wannan aya cikin suratul hadid aya ta 1 wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai wa kadhalika qala ibn abbas li abi zumayl simak bin al walid al hanafi haka abdullahi dan abbas ya gaya wa abu zumayl Simak ibn al-Walid al-Hanafi wa qad sa'alahu ya tambayi Abdullah ibn Abbas ma shay'un ajiduhu fi sadri wai menene abinda nake ji a kirjina inji Abi Zumail yake tambayar Abdullah ibn Abbas abinda nake ji a kirjina wai me yashi qala ma huwa Abdullah ibn Abbas yace menene wannan abin qala qultu sai nace wallahi la atakallamu bi na rantsi da Allah ba zan iya furta shi ba abinda nake ji a zuciyata ba zan iya fada ba faƙala a shay'un min shakkin abdullahi dan abbas ya ce wani abu ne wanda ya danganci kokwanto da shakku qultu bala sai na ce eh qala ma naja min zalika ahadu abdullahi dan abbas ya ce indi irin wannan waswasin ne ba wanda ya kubuta daga irin wannan waswasin babu wanda ya tsira daga irin wannan waswasin hatta anzalallahu azza wa jalla har ta kai sai da Allah mai girma da kuka yi saukar da aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin suratu yunus Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kunta fi shakkin in ka kasance cikin tababa da kokwanto mimma anzalna daga abinda muka saukar ilayka zuwa gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka kada ja'aka alhaqqu min rabbik gaskiya ce ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin kar ka zama cikin masu kokwanto to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce fa in kunta fi shakkin fas'alil ladina mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik shi sa Abdullahi dan Abbas ya ce har ta kai Allah ya saukar da wannan aya wannan ya nuna ba wanda zai kubuta daga kokwanto sai dai kuma ka nemi kariya da magani na wannan kokwanto din suratu yunus aya ta 94 fa idza wajadta fi nafsika shay'an Abdullahi dan Abbas ya gaya Abu Zumail ya ce da zarar ka ji wani kokwanto da wani waswasi da wani kaikayi a cikin zuciyarka fa qul ka ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan athar din hasan ne imam abu daud ya fitar da shi a cikin al musnad a cikin al adab hadisi na 5110 wa hasanahu al albani fi sunan abi daud fa arshadahum bil ayati ila butlan at tasalsul bi badihati al aql wa anna silsilata al makhluqat fi ibtida'iha tantahi ila awwalan laysa qablahu shay kama tantahi fi akhiriha ila akhirin laysa ba'dahu shay kama anna zuhurahu huwa al-'uluw alladhi laysa fawqahu shay wa butunahu huwa al-ihatatu allati la yakunu dunahu fiha shay wa law kana qablahu shay yakunu mu'athiran fi la kana dhalika huwa ar-rabbu al-khallaq fala budda an yantahi al-amru ila khaliqin ghaniyyin an ghayri wa kullu shay'in faqirun ilay qa'imun bi nafsi wa kullu shay'in qa'imun bi mawjudun bi dhati wa kullu shay'in mawjudun bihi qadim la awwala la wa kullu ma siwahu fa wujuduhu ba'da adami baqin bi dhati wa baqa'u kulli shay'in bihi fa arshadahum bil aya ibn al-qayyim yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da wato ya shiryar da su bil ayati da wannan aya ta huwal awwal wal akhir wal zahir ila butina budlani at tasalsul zuwa ga bata wannan waswasin wanda ba shi da karshe bi badihatil aql wato da wayayyen hankali wa anna silsilatal makhluqati fi ibtida'iha domin in ka bi silsila wato zaran ababan halitta waye halicciwa ne shi kuma waye haife shi shi kuma waye haife shi shi kuma waye haife shi to gaba ɗaya wato fil makhluqati tantahi in ka tafi da wannan silsila din wannan series din in ka bi shi to yana tikewa ne ila awwala izuwa ga na farko laysa qablahu shay, wanda ba abin da ya gabace shi shine Allah. Da an je kansa, an je sidratul muntaha. In ka tafi waye kaza waye ka, to zaka tike zuwa ga wani wanda shine na farkon da babu wani abu da ya gabace shi. Kama tantahi, kaman yanda zaka tokare ne, zaka tike fi akhiriha, a ƙarshen wannan tambayoyin naka, waye kaza shi kuma waye kaza waye kaza, silsila din ila akhirin, zuwa ga wani na ƙarshe, laysa ba'dahu shay'un, wanda babu wani abu bayan shi. Kama anna zuhurahu, kamar yanda huwa zahir, bayyanarsa huwa al'ulu, ita ce ɗaukaka, allazi laysa fawqahu shay, wanda babu wani abu saman wannan ɗaukakar tasa. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, wa butunuhu, buyansa huwa shine al-ihatatu allati, cewaye wadda la yakunu dunahu fiya shay, babu wani abu da bai shiga ƙarƙashin kewayewar Allah ba, babu wanda baya cikin kewayewar Allah, babu shi, babu wata halitta da ba a cikin kewayewar Allah take ba. To da ka ji sanda ka ce huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, ka ji abin da ka faɗa. Al-awwal shine in ka fara waye kaza waye kaza, to zaka kai zuwa ga na farkon da ba shi da farko, zaka tokare da na ƙarshen da ba shi da ƙarshe, zaka kai zuwa ga madaukakin da ba abin da ke sama da shi, zaka kai zuwa ga wanda ya kewaye komai, komai bai kewaye shi ba, shine Allah. Walau kana qablahu shay yakunu mu'athiran fi, da akwai wani abu gabanin sa, yakunu mu'athiran fihi, wanda zai zamanto mu'athiran, mai tasiri a cikin sa, lakana dhalika, da wannan abin zai zama huwa rabbul khallaq, shine ubangijin halitta. Imma ka bi wannan silsila, to karshe zaka kai zuwa ga inda akwai wani abu gabanin wannan silsila, waye kaza waye kaza, to zaka tarar wannan na gaban shine ar-rabbul khallaq, ubangiji mai halitta. To kenan fala budda, ba makawa, wannan waye kaza shi kuma waye shi, shi kuma waye shi, to ba makawa, an yantahi al-amru, al-amarin zai tike ne ila khaliqin, zuwa ga mahalicci, ganiyin mawadaci an gairihi, da bai bukata komai a wajen waninsa. Wa kullu shay'in faqirun ilayhi, kuma komai yana da bukatar komai a wajensa, shine Allah. Shi kan bai bukatar komai a wajenka, kuma kana bukatar komai a wajensa, shine Allah. Qa'imun bi dhati, shi mawadaci ne da zatinsa, bai bukatar taimako, bai bukatar agaji, bai bukatar komai, shine qa'imun bi dhati. Wa kullu shay'in qa'imun bihi, mawjudun bi dhati. Wa kullu shay'in, kowane abu, qa'imun bihi, yana tsayuwa ne da Allah. Takamar kowane abu shine ita ce shine Allah. Mawjudun bi dhati, kuma samamme ne wannan abun bi zati da zatin sa. Wa kullu shay'in mawjudun bihi qadim, wa kullu shay'in mawjudun, duk wani abu samamme, qadimun bihi, to ubangiji wato ya gabace shi, la awwala lahu, shi ba shi da farko. Wa kullu ma siwahu, duk abinda ba Allah ba, fa wujuduhu ba'da adami, to samuwarsa bayan da ba shi ne. Duk abinda ba Allah ba, to da babu shi daga baya aka same shi. Allah ya ce halata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran, an yi wani zamani da dan adam ba shi ba a ambatan sa, lam yakun shay'an madhkuran, inna khalaqnahum min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, daga baya kenan an samar da shi ne daga babu. An fahimta ko? Baqin bi dhati, kuma ubangiji wanzajje ne da zatinsa. Wa baqa'u kulli shay'in bihi, duk abin da kaga ya dade, to ya dade ne dan Allah ta'ala ne yace dade, amma Allah madaukakin sarki shine baqin. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yaqulu qa'iluhum, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutane ba za su gushe ba suna ta tambaya, menene kaza, meye kaza, waye kaza, waye kaza, hatta yaqulu qa'iluhum, har akai matakin da wani daga cikin su zai ce hadha Allah, wannan shine Allah, khalaqal khalqa shi ya halice halita faman khalaqa Allah to shi Allah wa ya halice shi faman wajada min zalika shay duk wanda ya samu wani abu na irin wannan waswasin a zuciyarsa falyasta'iz billah yayi maza-maza ya nemi tsarin Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi ya kuma daina wannan waswasin ya daina wannan tunanin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaita shi a cikin Badul Khalq hadisi na 3276 Imam Muslim a cikin al-Iman a shafi na 100 da wato shafi na 200 hadisi na 133 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 331 hadisi na 317 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun idan wato nazghun wani tunziri shine nazgh idan wani wato tunziri ya tunzira ka daga shaitan ka nemi izinin ka nemi tsarin Allah wato kaga wannan aya tana nuna ashe tunzira da mutum ke yi shedan ne yake kunna shi kamar yanda mun karanta a can maganar game da abin da ya shafi fushi ko to wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun idan wani tunziri ya tunzira ka daga shedan fasta'id billah ka nemi tsarin Allah innahu huwas sami'ul alim suratu fussilat aya ta 36 walamma kana shaitanu naw'ain yayin da shedan ya zama kala biyu ne nau'an yura iyanan akwai shedanin da ana ganin sa kiri da muzu kurukuru wa huwa al-insiyu shine shedanin mutane wa nau'an akwai kuma wani nau'in na shedan la yura wanda shi kuma ba a ganin sa wa huwa al-jinni shine aljani da kaga shedanu nau'i biyu ne an gane ko shi yasa na mangizari yake cewa kaga shedanin mutane ko iblis bai fi shi kangara ba ko to kaga yanzu dan adam yana tsakiya na'am dan adam yana tsakiya ga shedanin mutane ga shedanin aljani kuma duk gaba daya shine target shi suka sa a gaba duk da cewa suna da haɗin baki da haɗin gwiwa tsakanin insi da jinni din to shi yasa amarallahu nabiyahu Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam an yaktafiya ya wadatu ya isu min sharri shaitan min sharri al-insi da sharrin shaitan na mutum bil i'rab wal afwi waddab billati hiya ahsan in kai wa shedanin mutane wannan ka gama da shi a gane shi kuma shedanin aljaruba waɗannan yake bukata ba wayannan dubba za su yi aiki ba ba su raba ka da shi ba shi shedanin mutane abinda kawai ake so an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wajen neman tsari da neman wato ya samu kubuta daga sharrin shedanin mutane shine al-i'rab duk abin da ya kaka kula shi duk abin da ya naka tobara da wauta kai masa shiru kaka kula shi idza na daka safihu fala tujibu fa khairu min ijabatihi sukutu wai in wawa gako yayi magana kaka kula shi abin da yafi alheri na bashi amsa shine shiru zomin idza kallamtahu farajta anhu ai so yake dama kai magana da kai magana alhamdulillah ka yaye mad damuwa wa in khallaitahu khamadan yamutu in kai banza da shi sai ya mutu da bakin cikin sa kul mutu bi gaizikum kenan baka ji ana magana ne kai masa shuru wannan shuru din yafi ni kurkusarsa so yake kai maka tunzira kai wauta irin tasa da haka shedanin mutane yayi ta hayaniya da haushi ka kauda kai kuma in ka samu dama kai ma afuwa shine wal afwi waddab billati hiya ahsan da kuma tunkuɗe cutarwar da ya maka da abin da ya fi kyau shine kai mai alheri ka ji duk kutungwilar da ya shirya ka ji makircin duk da yake tema kana samun dama ka ce a sa shi a lesa ba shi da wannan karka ce aka ku samu wani dan adawa ne a sa shi a ciki shine wasu daga cikin yan siyasa suke da wannan fikiwon sai ga kai na cikin ana ta ganin saboda kai shuha da'u ne ko ba a baka a tashin farko ba ana ganin ana tare da kai shi yasa sai ka yi ta kuka ka ce an dauko dan adawa shi wancan din yana daga cikin hanyoyin da za a bi din dan akalla koda ba zai shigo nan ba yin shiru wato akwai wanda shi so ake yi kawai sharrin sa ya tsaya iya haka kai ya ci gaba da aka sheidanin mutane abinda za ka yi masa kenan kai masa banza kuma kai ma afuwa sannan kuma ka tunkuɗe cutar wanda ya yi maka ta hanya mafi kyau wa min sharril jinni shi kuma sharrin aljani bil isti'aza shi kuma sai da isti'aza to ai ba ga shi wallanta naka kai mu'amalance shi irin waccan mu'amala da aka shi sai da isti'aza wa jama'a bainan naw'ain shi yasa sai Allah ya hada tsakanin nau'o'in guda biyu da neman tsari daga sharrin aljani da neman tsari daga sharrin aljanin mutane fi suratul a'rab a cikin suratul a'rab shine fadin Allah wa imma yanzaganaka min ash-shaytan nazgun fasta'id billah innahu samiu'un 'alim wal mu'minun da kuma cikin suratul mu'minin idfa'a billati hiya ahsanus sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun wannan kenan wa fussilat shi kuma wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim ka gani wala yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim ba za mu fassara ba saboda an ce lokacin so nake mu kai karshe sai ce fa ma huwa illa listi'azatu dhari'a aw daf'u bil husna huma khairu matlubin fa hadha dawa'u da'i min sharri ma yura wa dhaka dawa'u da'i min sharri mahjubi wasu baitoci malaika yake cewa fa ma huwa al'amarin ba wani abu bane na waɗannan sharrukan waɗannan magauta illa face alisti'azatu ka nemi tsari dari'an kana mai kaskantar da kai ai mutakhashshi'an shine dari'an aw daf'u ko kuma ka tunkuɗe sharrin bil husna da mafi kyau kuma wayannan abubuwan guda biyu khairu matlubin sune mafi alherin abinda ake nema in dan adam yayi maka sharri ka mu'amalance shi sai ce fa hadha dawa'u da'i wannan shine maganin cuta min sharri mayura daga sharrin wanda ake gani shine mutum wa dhaka ita kuma waccan isti'aza din shine wa dhaka yana ishara zuwa ga isti'aza da'u da'i ita kuma wannan isti'azar maganin cuta ce min sharri mahjubin daga sharrin wanda aka sa hijabi ba ka ganin sa shine shedan to sai mu tashi kan fasalin ko inda mu karanta yayin zabadi dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am
wannan
khinzab to tambaya ce to me tambayar